da yake gabatar da jawabin shugaba Muhammadu Buhari, ministan muhalli a Najeriya Suleiman Hassan Zarma, ya fara ne da miƙa godiya wa Allah subhanahu wata'ala. Sannan yace a yayin da nake miƙa sakon taya murna ga dukkan waɗanda suka fafata musabakar, ina kira gare ku da ku tabbatar kun yi koyi da koyarwar addinin musulunci, haɗin kai a tsakanin dukkan ƴan adam da kuma kyakkyawan ɗabi'a.
Mr. President, to deliver this address. All praises due to Allah subhanahu wa ta'ala. While congratulating all participants as winners, appeal to all to the clear message of the Quran that enjoins us to convey a sense of unity that not only includes Muslims, but unity that reaches out to humanity at large and moral purposefulness.
Sannan yace ina sake kira don tabbatar da cewa an gudanar da mu'amalloli cikin kwanciyar hankali don tabbatar da hada-hadar zabe cikin walwala da kuma zaman lafiya.
Once again, I appeal for good conduct and actions that will ensure peaceful political campaigns and elections in the coming days.
Anasa jawabin shugaban jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, Professor Abdullahi Abdul Zuru, ya yi bayanin makasudin shi da musabakar da cewa hanya ce ta kulla abota a tsakanin ƴan ƙasa.
Wannan gasa dama an shirya shi ne saboda na ɗaya Allah wannan karatu zai tunasar da mu bisa ga duka abu ɗayan da ya kamata mu yi domin mu kusanci shi Ubangiji. Kuma irin wannan da kaga an taru, kaga jihohi guda 34 da sun zo, me yawa wannan yake nunawa shi ne mutane daga bangaren duka bangaren Najeriya duk sun zo nan. Za a zamu abotaka, za a san juna, za a fahimci juna.
Mai masaukin baki gwamnan jihar Gombe Alhaji Bayan Hassan Dan Kwambo ya yi fatan Allah ya karbi badunmu. Sannan ya ci gaba da cewa,
muna fata da karatu da aka yi da duk ayyuka da aka yi na ibada Ubangijin Allah ya karba. Kuma a gwamnatance, kamar yadda na faɗa, muna shirya kowane lokaci domin mu tallafa wa irin wannan aikin. Ita kuma wannan yata da ta zo ta yi karatu da ya burge, ina so in ƙara bata gudumawa na naira miliyan ɗaya.
A ƙarshen musabakar, waɗanda suka zamo gwarzaye a ɓangaren maza akwai Tijjani Muhammad Dan Baba daga jihar Yobe, sai kuma Zainab Muhammad Faris daga jihar Adamawa a ɓangaren mata. Ga abin da suke cewa da kuma ƙudurinsu na ganin sun yi nasara a musabakar Qur'ani na duniya wanda za a gudanar a ƙasar Saudiya a cikin wannan shekarar.
Mari, abu na farko shi ne ina yi matuƙar yi Ubangiji godiya da yadda ya ba ni nasara, kuma zan fara shiri na gaske da kuma zage wuya ga cewa in Allah da kamar yadda na zanto ɗalibi na farko da ya fara kawo wa jiha ta Yobe wannan gwarzon shekara, ina so in zanto ɗalibi na biyu wanda zai kawo Najeriya gwarzo a duniya baki ɗaya insha Allah.
A gaskiya ina cikin farin ciki sosai, farin cikin da ba zai iya misaltuwa ba, kuma insha Allah zan yi kokari ko ta yaya da taimakon Ubangiji. Zai kokarin ga na fitar da ƙasata kunya, kuma na fitar da waɗanda suka taimaka mini kunya su ma insha Allah.
Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna.
Abdul Wahab Muhammad Wira, Amurka daga Bauchi a Najeriya.